Har ya zuwa wannan lokaci da muke hada wannan rahoto dai babu wani bayani game da passengerin motar bus din nan da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Kogin Najeriya tun a ranar Larabar makon jiya ne dai waɗannan ƴan bindiga suka yi awan gaba da waɗannan passengerin da suka fito daga jihar Edo akan hanyar su ta zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya a cikin motar bus mallakar kamfanin Big Joy Motors. To amma a daidai lokacin da suka kai Okini ta jihar Kogi sai suka yi arangama da waɗannan ƴan bindiga. Ko da yake dai gwamnatin jihar Kogin ta ce tana kan bincike akan lamarin, amma commissioner labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya ce suna hada hannu da jami'an tsaro akan lamarin domin tantance abin da ya faru da kuma kokarin kubutar da fasinjojin kamar yadda yayi karin bayani.
The case has been reported to security agencies in Kogi State, and they've gotten the manifest and investigations are ongoing.
Yace mun kai rahoton lamarin ga jami'an tsaro a nan jihar Kogi, kuma sun samu jerin sunayen fasinjojin, amma ana kan bincike har ya zuwa yanzu domin tabbatar da an kubutar da su. Wannan shine dan abin da na samu zuwa yanzu.
That's just the little they could tell me at this time.
A lokacin da na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Kogin, Mr. Williams Aya, ya ce har ya zuwa ranar Litinin ɗin nan babu wani ci gaba da aka samu game da lamarin waɗannan fasinjoji, amma dai suna kan bincike kamar yadda ya mun ƙarin bayani.
No, babu wani ba Okini ne ba, a sun shi dara a Ego Okini, tun lokaci za a ce Okini kasan duka wurin ana kira su Okini. Sun find out in akwai development da wuce shi.
Bayanai dai sun nuna cewa fasinjojin guda 13 ne daga cikin 18 da ke cikin wannan bus ke hannun ƴan bindigar. Yayin da sauran sun samu sa'ar tserewa a lokacin da lamarin ya faru. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Ilori a Najeriya.